ran tashin kiyama wa yasa abin da ake ba mai kiran sallah na lada da darajoji an sani ko an fada an fada an fada to ka duba littafin da ake ce ma nusatul majalisi amma tabin na faisi wanda zan fara fadi na yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake kiran sallah na wata masallaci ya rayu a haka haibar duniya Allah azza wa jalla zai bashi mukaman annabawa guda 40 manan mukamai zai bashi gidaje wajen zama irin yadda ba annabawa annabawa wannan annabi an bashi gida wannan annabi an bashi gida wannan an bashi gida to gidaje wajen zama guda 40 irin wanda ka ba annabawa saboda kullun yana kiran sallah na addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an bashi gidaje gidaje irin da ba annabawa gidaje ko an bashi gidan shi sai baki gidaje gidaje guda 40 banda wannan kuma za a bashi mukaman siddiqai siddiqai guda 40 banda wannan kuma za a bashi mukaman shahidai shahidai guda 40 aga mukaman annabawa 40 mukaman siddiqai 40 mukaman shahidai 40 sannan mukaman salihai 40 ga mai kiran sallah kuma banda wannan annabi ce kuma za a bashi aljanna mai sa guda 40 kowane aljanna daya tana da sa 40 kowane sa daya a ciki akwai dakuna dakuna guda 40 kowane daki akwai gadaje 40 kowane gado akwai matan aljanna guda 40 da mai kiran sallah shi kadai amma mai ta wanda ke kiran sallah na masallaci kada ke dan yarin jaye imaninka ka bi irin yanda wasu makarita suke cewa wai mai kiran sallah wai baya arziki wai mai kiran sallah baya arziki wai sai talauci to Allah sai ya rasa wanda zai talauta sai mai ambatan shi a kullum akalla sau biyar mai kiran mutane a zo a bauta mishi kaga wannan da jin magana ka san ƙarya ne kawai kiran sallan ba kyau ne ai masu manyan zurbe da ke cewa Allah yana talauta su zurbe da ke cewa suna jawo musibu suna jawo bala'o'i amma ba ka ce kuma kiran sallan da kanta wanda ma a ƙa'idan addinin musulunci idan aka samu gari guda gaba ɗaya ba a kiran sallah an ba da dama a je gaba ɗaya garin a yaƙe su ko da suna sallah amma ba sa kiran sallah an ba da dama a yaƙe su suna sallah fa kuma a jami'i amma ƙa'idar su ba sa kiran sallah gaba ɗaya garin ba su a yaƙe su to kuma sai ka ce wanda ya ba da ran shi ya ba da lokacin shi kullum da su bahi yana nan a jindin masallaci da azahar yana nan bakin masallaci la'asar magriba isha kullun haka yake yi faramta da kowa na azahar kan shi sai fa sai ya ji an kira san sai to ai ashe azahar tayi sannan yanzu to me kira kadan ka bauta Allah sai kuma shi za a talauta shi wannan ƙarin mutane ne sharri shedan ne sharri shedan ne sharri shedan ne sharri shedan ne an rike abin na ce ko me kiran sallah za a bashi mukamin annabawa shine wuraren zaman su aljanna 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 da kaba annabawa to za a ba mai kiran sallah irin aljannan nan guda 40 guda 40 mukamin siddiqai suma guda 40 mukamin shahidai suma 40 mukamin salihai suma 40 sannan za a bashi aljanna 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 daban-daban su ma guda 40 ko ta aljanna guda daya tana da sasa 40 ko wani sasa a ciki akwai dakuna guda 40 ko wani daki akwai gadaje guda 40 ko wani gado akwai mata aljanna
hurri ne guda 40,000 zango hudu ne gama annabawa siddiqai shaidai salihai kuma ne 40,000 to mana makamai wajen zaman su kuma gidaje irin nasu sai zai kuma jannati guda 40,000 ko su dace sasa 40,000 ko su sasa akwai dakuna 40,000 ko wani daki akwai gadaje 40,000 ko wani gado akwai mata aljanna guda 40,000 an ji wannan kuma annabi ya ce wanda ya ɗauki nauyin kiran sallah a wata masallaci Allah zai riƙa jiyar da duk abin da suke kewaye da shi mana gine-gine na gidaje kowane bulo zai min shaida in tobali ne zai min shaida wando zai min shaida ƙyaure zai min shaida itatuwa za su min shaida duwatsu za su min shaida daga nan zuwa inda muryar shi ya tsaya ran tashi kiyama wannan halittun za su ayiri su yi daga Allah Ubangiji ya Ubangiji mu zo ne mu shaida ga wani dan wani bawanka masoyinka mun shaida yana kiran sallah a masallacin gari kaza anguwa kaza wuri kaza sallah sai a jashi ya ji gidan aljanna kuma an ce masu kiran sallah ran tashi kiyaman an miƙe sun fi kowa tsawon wuya suna hangen can gaba sai su ba ku labari ai gaba ra'ayi kaza na ta gaba ra'ayi kaza abinda ku ku hango ba wanda ku ba ku kiran sallah kiran sallah ya fi ƙarfi a wajen maza mu ne muke kiran sallah an ce ko makamai annabawa 40,000 ma'anar makamai ba annabta ba wajen zama shi ne aljanna kenan sai makaman siddiqai 40,000 mukamman shahidai 40,000 mukamman salihai 40,000 sai aljanna mai sasa aljanna guda 40,000 kowane ɗaya tana da sasa 40,000 kowane sasa akwai ɗakuna 40,000 kowane ɗaki akwai gadaje 40,000 kowane gado a kanta akwai katifu guda 40,000 a saman katifun akwai mata aljanna huɗu ne guda 40,000 Allah samu dace ko da ke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya ji mai kiran sallah na kiran sallah ya riƙa faɗin abin da yake faɗi shi ma na ƙara ƙarfin imani har ma manyan masana asraru suka ce wanda ya ji bakin shi na ciwo yana ciwon baki ko ciwon haƙora ya lazimci maimaita kiran sallah na kiran sallah aƙalla na kwana 5 in yi ci sallar su bayi an fara kiran sallah abinda mai kiran sallah faɗa yana sallar ce Allahu Akbar Allahu Akbar kai ma sai ka faɗa Allahu akbar Allahu akbar itashhadu an la ilaha illallah kai ma ka faɗa haka asbahi haka azhar al'asr maghrib isha'i haka da kwana 5 sai ko ba kika na wari ne irin warin baki irin warin nan na bubu Allah zai baka lafiya magani ne ka sadin ne daga duk abin da ya shafi baki warin baki ne ciwon harshe ne ciwon dasa shi ne in dai a baki yake to babban maganin shi maimaita kiran sallah in ka jan fara kiran sallah sirri ne mai girma a nan wajen akwai wani sirri ma asrari ne ma na kalman shahada ko a ce na kiran sallah akwai asrari masu ɗimbin yawa amma akwai babba a cikinsu ran lahadi sai ka rubuta Allahu Akbar Allahu Akbar kafa dubu daya sai ka wanke in ka zo zaka sha ko da safiyan ne ko da rana ne ko da dare ne sai ka sha wannan rubutun na kabbara da ka rubuta kafa dubu daya sai kuma ka kara in ka sha din sai kuma karanta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar shi ma kafa dubu daya in ka kammala karantawan sai ka bi addu'an nan na jabiriya kafa uku ran litini to ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shi ma kafa dubu daya sai ka wanke in ka sha shi ma sai karanta kafa dubu daya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ran talata shi ma ka rubuta ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi ma kafa 1000 in ka rubuta sai ka wanke ka sha in ka sha sai ka karanta shi ma kafa 1000 ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kafa 1000 ran laraba sai ka rubuta menene hayy ala salat hayy ala salat hayy ala salat hayy ala salat shi ma kafa 1000 ka wanke ka sha shi ma karta kafa 1000 addan jabiri ya kafa 3 sayran alhamis karbuta hayy alal falash hayy alal falash hayy alal falash hayy alal falash kuma kafa 1000 in ka wanke ka sha kuma karanta kafa 1000 hayy alal falash hayy alal falash hayy alal falash ran juma'a mut Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuma kafa 1000 in ka wanke ka sha karanta kafa 1000 ka bi addan jabiri kafa 3 ko karaman ko babban ran asabar musa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aro da maka allo ko da takaddan goda stan aro ta kafa 1000 na la ilaha illallah maka ruta kafa 1000 ka wanke shi ma in ka sha sai karanta la ilaha illallah kafa 1000 jabiyar kafa 3 in kai haka na kwana 7 to zaka san ka samu karin matsayi babba a wajen Allah wannan kwanaki 7 ba za su wuce ba ba sai sai kai godiya ga wanda ka samu sirrin a hannun shi babban sirri ne wallahi 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 na kiran sallah wallahi 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 wannan yana da manyan manyan asararu na sha'anin wilaya na sha'anin walittaka na sha'anin kashafi shi ne babban asararu a cikin asararu na kiran sallah gaba daya ya subhanallah wahuna daqa'iqul ulumi wa gawamidul asrar ban ba ku labarin shi ba sai da muka san kanshi mal ilmu illa al amali bihi ba na bal ilmi abinda